an gwada an auna an tankade an rege an tsama yashin banza an sakuce yan kariya an tsautace yan zamba zabin al'umma ne sagira abdul kadir gagar kuwan APC amanar mutan kumbo so ka san mutuncin kowa ba ka shirin gaggawa sai dogaro gun Allah sagira abdul kadir ilimin ka yayi amfani kwazan ka yayi mana rana siyasar ka ta yi mana gata tilan mu ce sai kai al'umma suna cewarka mai gaskiya da amana ga hankali da hazaka ga tallafi gun kowa shaidar mutum ce shaida shaidar ka kan adalci ga tambarin barfesa duka al'umar kumbo tsasagir abdul kadir kai al'umar kumbo samna sagir dawo Majalisa na jaha mumbi APC Ilahirin kumbo sasagira abdul kadir
Al'umar kumbo sasagira dawo
Honorable sagiru ban shekara sai kai
Majalisa na jaha mumbi APC Ilahirin kumbo sasagira abdul kadir Mu al'umar kumbo zamuna sagir dawo
Honorable sagiru ban shekara sai kai yawon halinka ya kai mu zuwa muradinka sagiru madalla dan ka wuce tamka kai ke siyasar kishi dan jama'arka duka al'umar kumbo zamuna siyasarka honorable sagiru ban shekara jika maza da mata mun ci sagiru abdul kadir
al'umar kumbo sagiru dawo dawo
honorable sagiru ban shekara sai kai idan muna neman mai gaskiya gashi din ma amana ce sagiru dai gashi kariya tana gungo bada o badan tashi honorable sagiru kayo zubin dashi duka ayyuka da kayo aiki kwasai mai shi sai ne kawai mabutar mu sagiru abdul kadir
al'umar kumbo sagiru dawo dawo
honorable sagiru ban shekara sai kai kai ne wakilin talaka wanda bai cuta dan takara da kamala wanda bai wuta wakar ka mai taken ban shekara gata manya da yara mun shirya a babata kuri'ar talakawa sagiru ne daita sagira abdul kadir namu ne dokar
al'umar kumbo sagira dawo dawo
honorable sagiru ban shekara sai kai amana gurin gawo na ka damu je gamu gwamnan mu na gobe mun gane yancin mu sagiru da muka kai mu mu gaida gwamnan mu hali abokin tafiya sagiru zafin mu kumbo sadadan waske salo da tsarin mu zafin mu zafin kowa sagira abdul kadir
al'umar kumbo sagira dawo dawo
honorable sagiru ban shekara sai kai yaban gwani aka ce wannan kwatilas ne sagiru mun gane kai dan amana ne ahida mar talakawa ba kayo zaune kumbo ta sai mu kula wasu yan ta more ne in zabar kara da kiyaje kunga illa ne sagira abdul kadir shi ya zarce yayi zar
al'umar kumbo sai sagira dawo
honorable sagiro ban shekara sai kai wanda kake mana ba mu mantawa ka tallafa wa matasa sun yi tasowa maza da mata tsofaffi suna cewa sagira abdul kadir sun ka nunawa yan tayi dadi lallai ba ku karawa kumbo zamu dai sai sagira abdul kadir
al'umar kumbo sa sagira dawo dawo
honorable sagiro ban shekara sai kai sannu duka al'umar kumbo sai ilahiri gamu masanin makama aiki sagir zafin mu sagir dawo dawo kai kake sanmu ka ja mu je tabiyar kai za mu marawa kumbo sakuwa na ka sagir abdul kadir
al'umar kumbo sai sagir dawo dawo
honorable sagir ban shekara sai kai mantawa sanda kake wa honorable ba wai kadan ne ba gudun mawa ko yaushe ba dan a daina ba to abba kai komai ba za mu kushe ba sharu abba honorable sagiru ba wai ba kai ne kace aiwa kar sagira abdul kadir
al'umar kumbo sa sagira dawo dawo
honorable sagiru ban shekara sai kai war manya da zamu mikawa
sagira ne kumbo
wannan mana gobe ba za mu manta ba
ban shekara ya da
ban takarar mana gona gauna dan babba
majalisar jaha sai kai
alhaji yusuf na sur gauna kenan
sagira mai talaka
martala silangaro ban manta tarin ba
sagira ne kumbo
putin gawo namuje muna tare
ban shekara ya da
ga gaisuwar darakta namu na campaign
majalisar jaha sai kai
namuje lawal darakta ayyuka na kyau
sagir mai talaka
adamulla amana sagir ya shaida
sagir ne kumbo
kune iyayen dabiya ba mai musun wannan
ban shekara ya da
ona rabul adam sarki beti
majalisar jaha sai kai
jagoran dabiyar sagir ba na mantawa
sagir mai talaka
da gudun mawar ku ake wakar sagir gata
majalisar jaha sai kai
hali abokin dabiya halin kuma dalla
sagir mai talaka
ona rabul uzairu bala muna tare
sagir mai talaka
ona rabul hasan garban kauye farawa
majalisar jaha sai kai
mai girma tiyaman kumbo tsomu na tare
sagir mai talaka
kanka alkhairi ne zuwanka alheri ne
majalisar jaha sai kai
dan majalisar tarayya na muna kumbo so
sagir mai talaka
honorable mandir babba mai kumbo so
sagir mai talaka
alhaji umar eno gaisuwa kumbo so
sagir
na campaign ne ga maniro ban mantawa
shekara ya dawo
honorable yau ɗan shana muna tare
majalisar jaha sai kai
commissioner ilimi na Kano sanne dai baba
sagir mai talaka
honorable Mustafa ba kwana madalla
sagir ne kumbo
sai na gwamna kan siyasa muna tare
ban shekara ya dawo
saba ban shekara ba za na manta ba
majalisar jaha sai kai
mu kira ka sakatare ya sagir ya shaida
sagir mai talaka
dakta muhammad lawal jibril ina kake ne
majalisar jaha sai kai
darakta media apc kenan
sagir
ji hakumbo sa sagira abu dal kadir
al'umar kumbo sa sagira dawo dawo
honorable sagiro ban shekara sai kai samna sagir dawo
honorable sagiro ban shekara sai kai
dan majalisa na jaha mun bi APC ilahirin kumbo sa sagira abdul kadir
honorable kumbo sa sagira dawo dawo
honorable sagiro ban shekara sai kai
dan majalisa